farko da wasannin da ake yi na La Liga na shekara 2017 zuwa 2018 mako na biyar a can kasar Spain a jiya an fafata a wasanni biyu inda aka yi ruwan kwallaye a raga. Kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ne ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Eba inda ta lallasa Eban da kwallo 6 da nema dan wasan gaba na Barcelona shahararren dan wasan nan Lionel Messi shi ya samu nasarar jefa kwallaye 4 a cikin kwallaye 6 da jiya Barcelona ta jefa. Yanzu haka dai dan wasan Messi shi yake kan gaba da kwallaye 9 a gasar ta La Liga na bana a mako na biyar. A ɗaya wasan kuwa kungiyar kwallon kafa ta Valencia ne ta yi ruwan kwallaye a ragal Malaga da kwallo 5 da nema. A yau kuma za a ci gaba da gasar na La Liga a matakin wasanni mako na biyar inda kungiyar kwallon kafa ta Atletico Bilbao za ta buga da takwaranta ta Atletico Madrid. Da misalin karfe 7 na yammaci a gogon Nigeria sai Leganes su farje gumi da Girona yayin da Deportivo La Corona za su karɓi bakuncin Alaves da misalin karfe 8 na dare a gogon Nigeria. Real Madrid da Real Betis za su farje gumi da misalin karfe 9 na dare a gogon Nigeria sai Sevilla ta karɓi bakuncin Las Palmas. Daga kasar Spain kuwa za mu komo kasar Ingila ne inda a jiya aka gwabza a gasar cin kofin English Football League na shekara 2017 zuwa 2018. Sai dai wannan wasa ana yin sa ne a matakin wasan kihuwa ɗaya duk kungiyar da aka yi nasara a kanta to an cire ta daga gasar. A jiyan dai an buga wasanni 11 ne ga yanda ta kaya a wasan. Kungiyar kwallon kafa ta Leicester City ta yi wajen da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool da kwallo 2 da nema yayin da Crystal Palace ta doke Huddersfield Town da kwallo 1 mai ban haushi. Sai kungiyar kwallon kafa ta Bristol City ta samu nasara kan Stoke City ita ma ta yi wajen da Stoke City da kwallo 2 da nema. Burnley kuwa sun tashi 2-2 tsakaninsu da Leeds United inda daga ƙarshe aka buga bugun daga kai sai mai tsaron gida Leeds United ta samu nasara kan Burnley da kwallo 5-3. AFC Bournemouth kuwa ta doke Brighton & Hove ne da kwallo 1 mai ban haushi yayin da Wolverhampton ta yi wajerar da Bristol Rovers. Ita ma West Ham United ta yi wajerar da kungiyar kwallon kafa ta Bolton Wanderers sai Aston Villa da ta sha kashi a gidanta hannun Middlesbrough inda Middlesbrough ta bi ta har gida ta doke ta kwallo 2 da nema don haka Aston Villa an cire ta a gasar ta bana. Brentford ma bata ji daɗi ba hannun Norwich domin Norwich ta bi ta har gida ta doke ta kwallo 3 da 1 ta fidda ita daga gasar. Tottenham kuwa ta samu nasara ne akan kungiyar kwallon kafa ta Barnsley da kwallo 1 mai ban haushi. A yau kuma za a ci gaba da gasar na English Football League na shekara 2017 inda kungiyar kwallon kafa ta Chelsea za su karɓi bakuncin Nottingham Forest sai Arsenal su kwaje gumi da Doncaster Rovers. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Everton za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Sunderland a gidan Everton. Manchester United da Old Trafford za su fafata da Bolton Albion sai West Bromwich su karɓi bakuncin Manchester City wasan zai dau hankali. Kungiyar kwallon kafan za su fafata duka wasan ne da misalin karfe 8 saura kwata na dare a gogon Nigeria Niger Kamaru da kasar Chadi. Idan muka leka kasar Jamus kuwa abin da ke faruwa a bangaren Bundesliga na shekara 2017 zuwa 2018 a jiya an fafata wasannin mako na biyar inda kungiyar kwallon kafa ta Borussia Mönchengladbach ta doke Stuttgart da kwallo 2 mai ban haushi. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta FC Augsburg ta samu nasara akan RB Leipzig ne da kwallo 1 da babu. Kungiyar kwallon kafa ta Schalke 04 a gida ta sha kashi a hannun Bayern Munich da kwallo 3 da nema. Wolfsburg sun sulhunta 1-1 tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta Werder Bremen sai yau kuma kungiyar kwallon kafa ta Hamburg za su karɓi bakuncin Borussia Dortmund sai kungiyar kwallon kafa ta Hertha BSC su kwaje gumi da kungiyar kwallon kafa ta Bayer Leverkusen. Ɗaya wasan kuwa kungiyar kwallon kafa ta Mainz ne za su karɓi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta Hoffenheim sai Collins fafata da kungiyar kwallon kafa ta Eintracht Frankfurt. Za mu fara wasan ne tun daga misalin karfe 5:30 na yammaci a gogon Najeriya har zuwa karfe 7:30 a gogon Najeriya Niger Kamaru da kasar Chad. Abin da ya sauka kenan a labarin wasan namu na yau daga nan dandalin biyu. Huta lafiya.